I can't help it when you make me feel this way. I can't help it when I don't know what to say. It's just that you make me speechless. You make me speechless. But you know I need you so badly. Baby, you take me places. Inside of my head I chase it. You're in now, I won't waste it. Oh, there's no going back now. Time fly. We could go to the sunrise. There's no going back now. Da 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 da